Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger, za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce har yanzu fa ba a kammala yunkurin da duniya take yi na hana 'yan ta'adda da wasu amfani da makaman nukiliya ba, da yake jawabi wajen kammala taron kolin tsaron makaman nukiliya a nan birnin Washington DC jiya Juma'a. Shugaba Obama ya ce shugabannin kasashe sun samu ci gaba sosai cikin shekaru 6 da suka shige wajen rage yawan makaman nukiliya da wasu kasashe suka jibge. Ya ce shi da shugabannin kasashe fiye da 50 sun cimma daidaituwa wajen ƙara faɗaɗa yunkurin da suke yi. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yana ɗaya daga cikin shugabannin da suka halarci wannan taron. A wani labarin kuma, manyan jami'an Amurka sun faɗa wa 'yan jarida cewa abin takwaici da Rasha ta yi zaɓin kin halartar taron ƙolin da aka yi, to amma suka ce Amurka za ta ci gaba da yin shawarwari da Rasha akan yaƙi da ta'addancin nukiliya da kuma hana wasu ƙasashe kara wato tara sinadarin uranium da aka ƙarawa daraja sosai. Wani jami'in Amurka ya faɗa a jiya Juma'a cewa harin jirgin saman yaƙi da babu matuƙi a ciki a ƙasar Somalia ya kashe wani babban wakilin ƙungiyar Al-Shabab mai suna Hassan Ali Hore. Jami'an ƙasar Somalia sun ce shi mutumin da aka kashe shi ne ke jagorancin makisan ƙungiyar Al-Shabab. A bara, gwamnatin Somalia ta sa sunansa cikin jerin wakilan ƙungiyar Al-Shabab 12 da ake neman ruwa a jallo domin suna da hannu wajen kai munanan hare-hare a birnin Mogadishu. A wajen wani taron 'yan jarida a ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon, sakataren hulɗa da 'yan jarida Peter Cook ya tabbatar Amurka ta kai harin a ranar Alhamis tare da haɗin kan sojojin Somalia. Ya ce Hassan Ali Hore da aka kashe a baya shi ne ya shirya ya kuma jagoranci hare-haren da aka kai da suka kashe hadda aƙalla Amerika guda 3. Haka kuma ana tsammanin yana shirye-shiryen kai ƙarin hare-hare a kan Amerikawa a ƙasar ta Somalia. Jiya Juma'a, shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya nemi gafarar 'yan ƙasarsa a saboda ya kashe fiye da dala miliyan 20 na kuɗin jama'a wajen gyara gidansa, to amma kuma bai yi tayin zai sauka daga kan ragaman mulki kamar yadda wasu suka yi hasashe ba. Shugaban ya nemi gafarar a jawabin da ya gabatar ta gidajen talabijin na ƙasar. Ya ce shi bai aikata wani laifi ba da ya yi amfani da kuɗin jama'a domin yin gyare-gyare a gidansa. Ya ce yana son ya jaddada cewa shi bai keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar ko da sanansa ko kuma da gangan ba. A ranar Alhamis, wata babbar kotun ƙasar Afirka ta Kudu ta yanke hukuncin cewa shugaba Zuma bai keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar ba, domin ya yi watsi da shawarar da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar ta bayar cewa ya maido da wasu daga cikin dala miliyan 20 da ya amfani da su wajen gyara gidansa. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon da ya gabatar masa da shawara ko kuma a zaɓen tura 'yan sandan majalisar zuwa ƙasar Burundi domin nazarin matakan tsaro a ƙasar bayan da aka shafe shekara guda ana fama da tarzomar siyasa a ƙasar. Bai ɗaya jiya Juma'a da daddare, wakilan kwamitin suka zartar da wani ƙuduri da ya buƙaci Mr. Ban ya tuntuɓi gwamnatin ƙasar Burundi, suka kuma ba shi wa'adin ya yi musu bayani cikin kwanaki 15 da shawarar yiwuwar tura 'yan sandan Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa ƙasar ta Burundi. Haka kuma kwamitin ya bayyana niyyarsa ta nazarin ɗaukar matakai akan dukkan waɗanda suke da hannu a tarzoma siyasa, waɗanda kuma suka hana a samu hanyoyin lumana na magance rikicin. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya kamata ƙasar Iran ta ƙara ɗaukar matakan nunawa ko kuma tabbatarwa kamfanonin ƙasashen waje cewa za su iya gudanar da harkokinsu a ƙasar ba tare da an taɓa lafiyarsu ba. Shugaba Obama ya yi wannan furucin ne wajen rufe taron ƙolin tsaron makaman nukiliya a nan birnin Washington DC. Shugaba Obama ya ce zuwa yanzu Iran ta mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar nukiliya da ta ƙulla da manyan ƙasashen duniya guda shida. To amma take-takenta na tsokanar faɗa yana tsorata 'yan kasuwa ko kuma kamfanoni. Ya ce a lokacin da suka harba makamai masu linzami tare da kiran da a kawar da ƙasar Isra'ila tsorata kamfanoni masu zuba jari ne. Shugabannin ƙasar Iran suna gunagunin cewa har yanzu ba su gani a ƙas ba, domin ba su ga wani moriyar tattalin arziki da suka sa ran gani bayan da aka ɗage wasu takunkumin karya tattalin arzikin da aka azawa a ƙasar ba, domin saka mata saboda ta ƙayyade shirin nukiliyarta. Shugaba Obama ya ce sakataren Baitul Malam Amurka Jack Lew zai yi aiki tare da ministocin kuɗi na sauran ƙasashe biyar da su ma suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar domin fayyace irin hulɗar kuɗi ko kuma kasuwanci da yarjejeniyar ta tanada a yi da ƙasar Iran. Wani ɗan ƙasar Afghanistan da ke garkame a gidan yari a saboda an same shi da laifin sayar da makamai ba bisa ƙa'ida ba, mai suna Shir Hussein Hoida, ɗan shekara 34 da haihuwa, ya ce furucin da 'yar takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton take yi suna tsuma mishi jiki, shi sa ya kera mutum-mutumin Hillary ɗin da ƙarfe. Ya faɗawa muryar Amurka cewa roƙon da Hillary Clinton take yi na samun haɗin kai irin ta 'yan'uwantaka tsakanin musulmi da Krista yana tsuma mishi jiki, shi ya sa ya kera mutum-mutumin Hillary ɗin. Haka kuma ya ce ya gamsu da jawaban da take gabatarwa wajen yaƙin neman zaɓe. Ya kuma bayyana fatar da ta ci gaba da taimakon ƙasarsa Afghanistan idan aka zaɓe ta shugabar ƙasar Amurka. Shi dai Horaida, wanda ya cika shekaru uku cikin hukuncin ɗaurin shekaru shida da aka yanke masa, ya ce ya yi kwanaki 30 cur yana ƙera mutum-mutumin Hillary Clinton a gidan yarin da ke lardin Daikondi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Dai duk sati yanzu kayan miya sai ka sa manya-manyan mutane girgizawa.
Mama Ado ya ce yana ji ana ta sa tsafin waƙoƙi amma bai ji an sa waƙoƙin rege irin wanda ya sani ba. To akwai wata waƙar da ya sani amma na bar ta sai daga baya za mu sa waƙar, amma dai waɗannan waƙoƙi su ma tsaffi ne.
Wannan a Niger kenan, sai ka faɗa a Najeriya kuma suwa suka yi ta cin rawa. Ni dai ba a baki na za a ji ba.
A to ni ma dai ba a ji a baki na ba, amma dai an dai ɗan taɓa kan. Haka. To ta ina za mu faruwa
ne. To Mala Ira, kamar yadda muka saba dai da gaishe-gaishe. Yawwa, da farko ga gaisuwar wannan hili na Abari ya huce zuwa ga Ahijo ɗan Hulani ɗan kasuwa da ke Kayanji a jihar Niger, da fatan yana nan lahiya da iyalin shi. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Yarima Alhaji Jibrillu wanda ke share zamna a Damagaram, kuma president regional PNR al'umma, da fatan shi ma yana nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Hajara da El Jalla da Rabi matan Ibrahim mai sudur a Magarya, da mamman Yakuba Nijelek Magarya da Umaru na Gwandu mai yadi a Babura, sai kuma Tela Kika Alamdo da Malam Zanaidu da Tela Mutari a Katambaji, da kuma Alhaji Musa Usaini wanda ake kira Metr Muiz, da fatan da suna nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Saliha Abakar da mai gidanta, da fatan suna nan lahiya. Haka kuma muna taya su murnar Arman Yassa Amina da aka yi ranar 26 ga watan jiya na Maris a Sokoto da Angonta Usman Ladan. Allah ya bada zaman lahiya da zuriya ɗayyaba. Amin summa amin. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Karimatu, shugabar hukumar JAMB shiyar Kano, Katsina, Jigawa. Hajiya Karimatu Aminu Abubakar, da fatan tana nan lahiya. To Malam Iro, ga wata gaisuwa fatan alheri da taya murna zuwa ga ango Muhammad Ahmad wanda aka yi sani da Ummu, da amaryar shi Fadila Musa mai rogo, wanda aka ɗarma armansa a jiya Juma'a 1 ga watan Afrila a unguwar Primary Board Jalungo a jihar Taraba, da fatan Allah ya bada zaman lahiya da zuriya ɗaya ba kuma mutuka raba.
Amin.
Shi dai Ibrahim wai dai a dai faɗi auren shi dai a VOA a wannan shiri na Abari ya huci.
To Allah Ubangiji ya sanya alheri.
Amin ya Allah.
To Halima, a gaba muna miƙa ɗanbin gaisuwa zuwa ga Zannan Bauchi, wato Alhaji Abdullahi Aliyu Bono, tare da iyalansa, da fatan suna nan lafiya. Muna taya su murna auren Zainabu wadda za a yi yau tare da angonta Shamsuddin sai Aishatu, ita kuma da angonta Muhammad Mujahid a babban masallacin da ke kofar fadar Bauchi da misalin karfe 11 na safiya. Kuma ya ce Halima ke ce babbar mai gayyata a wannan aure da ake ɗaurawa yau.
To ni dai ina addu'a Allah ya sa ai lahiya a gama lahiya kuma mutuka raba.
Yawwa, to shi kira ki faɗa da. Kamar zan ya sani ya ce dama abinda za ki faɗa kenan, da na nuna miki a rubuce da kin ga cewa haka abinda ya ce ɗin kuma haka kika ce. Allah Ubangiji ya sanya alheri. Muna miƙa ɗanbin gaisuwa zuwa ga Ado Ibrahim Ama, muna taya shi murnar naɗinsa da za a yi a matsayin tafidan Galadiman Bauchi a yau ɗin nan. Allah Ubangiji ya yi taimako. Ga ɗanbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Uwaisu Giwa Kuta, wanda mai martaba sarkin bida Alhaji Yahaya Abubakar ya naɗa shi a zaman wakilin gwarin nufe, sai kuma wato Ahmed Babio wanda aka ɗaura ma aurensa Princess Yasmi a ranar Juma'a 25 ga wata da ya shige na Maris kenan a birnin Ngaoundéré a can kasar Kamaru da fatan an yi biki kuma an gama lafiya Allah Ubangiji ya sanya alheri. To haka kuma muna mika dambin gaisuwa zuwa ga Alhaji Jafaru Abdullahi Wasai da Alhaji Muhammad Adorin Gimzoro sai kuma Alhaji Mustafa Umar Karaye tare da Ubale Yusuf mai ungwamin jibir da fatan dukkuna na lafiya. Muna mika dambin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Kasim dan Malam Bawada sai Adam A Adam Gaishuwa da Abdul Wahab Haladu Zarmahi na tare da Isyaku Ali sai Yusuf Ishaq Baji tare da Abubakar Sadiq Kafin Soli sai Mustafa Abdullahi tare da Sani Kabiru Sanin Baba sai Sama'ila Habila tare da Injiniya Yusuf Suleiman da fatan kuna na lafiya kalau a gaba sai gaisuwar wato barista Isyaku Barau tare da Gambo Barau Potiskum da iyalansa da fatan dukkuna nan lafiya. Muna gaida Hajiya Khadija Gabon sai Shu'aibu Muhammad Rijiyar mai kabi tare da Najib Al-Zamfari sai Usman Adamu Alero tare da Umar Gidado Gumi tare da Habib C. Market sai Anti Samira tare da Malam mai zanen hula a Gwalalo sai Ali Jauro mai gidan wanka tare da AB Shooter sai Nasiru Aliyu mai magani sai Hajiya Binta Kaura tare da Adamu Attahiru da Affan Abuya sai Anas Hoja tare da Sarkin Hausawa na College of Education Maru sai kuma gaisuwar Baffa Haruna Bajuga tare da Malam Matthew Garba sai Yusuf Dingadi da dan mutanen Ja'en a ƙarshe sai Zaidu Bala da fatan kuna nan lafiya. Mama Ado ya san mun doshi waka sai ko da ke ba mu je ba har yanzu.
Wallahi tallahi ni ma dai ka san ka tuna ina da dreadlocks da. Lokacin
da
yarinta a dreadlocks da irin na Bob Marley. Allah ya taimaka aka yanke shi aka
kitso.
Wai lallai shi dai shi Bob Marley. Dirrar da aka sa ko waka shi zaka ji kamar yau
aka yi waka
zaka ji ta kamar yau kuma ka dace da zamanin
haka ne kuma yanzu ina jin shekarun sa na mutuwa a shekar 1981 rasu yau ya kama shekara nawa kenan 35 ko
wai
shekaru 35 shekaru da mutuwa ba shekaru 35 kuma kada ki manta cewa a cikin shekaru 35 din nan har gobe ana saida waƙoƙin sa
kuma bayan ya mutu ma su waƙoƙin akai ta hiddo
aka ya fito da su kware da gaske haka
yau dai kai zaka ba mu labari
a kira ki ba mu labari ai ni bakina na rufe inde ba wai kina so mu faɗa abin da yake faruwa akan teburin cin abincin majalisa ba
wani labari ne dai dan lami ya aiko
ba za ki ba da labarin na uwa ne ba
wanne na uwa ni kam ai sai addu'a in ga ma wallahi da ladan sarkin waka wai da ka san satin da ya wuce mun sa da wata tsohuwar waka nan da kasa da ladan yayi ta waka
wakar cloud 7
yau wato shine da muka hadu da shirar litinin an zo aiki ni na ma manta mun tsokane shi a bari ya huce sai na ta dariya nace me aka yace ai wani yayan shi da yaji yace ai da sauranku ai to akwai wani abu ma yana nan ga ladan wanda ba ku sani ba nace ladan ga ya mana yace yaki dan yaki dan wannan satin mu samu abun wadi
me faɗa ba dai gashi amma dai mun faɗa gaskiya
wannan dai dan lami wushi shine wai labarin ba nufi ne ya je gidan abokin shi gwari Amina sai aka daka mishi sakwara ya ci ya koshi sai aka fara wa'azi can sai ba nufi ya daga hannu
yau ma daga mishi hannu
a'a bayan ya ci ya koshi sai akwai malami mai wa'azi malamin ya fara wa'azi can kawai ba nufin nan ya kwashi doya sai ya daga hannu tambaye shi ya ce malam shin wai ana iya hidda zakkar doya
zakkar doya
sai aka kwashe da dariya ashe malamin ya dago santi yayi sai malamin ya ce mishi idan kana sarki da gwarawa ba eh zaka iya kai da ni ba ko ni santin da Ibrahim Jarmai ya kara na manta
wata kila ko ya miki addu'a ne
ko da kai kamin adda
amma bai fada cin abinci ba ai lokacin da
ba dai ba dai ya ji kamshin ba ai yazo yana zazahawa ne na manta wallahi yayi dai yayi wata magana
ba da dandalin ba da tsama ya fara mana addu'a kin san kafin mu shigo din nan ni ma ina tuna da har guda biyu ne kin sani
sosai
amma wallahi yanzu nace miki guda daya na rasa daga cikin da wadanda yi
akwai dai inda yace ko tuwon ayaba ne akai labarin bera ne wace yawa yace wai beran wai beran America bature ne beran Nigeria kuma bakin bera ne dan Africa ne to ya beran America da beran Nigeria an sun hadu ya za su hira amma magana ta gaskiya malai iro wannan ni abun Bill Cosby nan ne ya dame ni
ya dame ki kamar ya
da gaskiya abinda ake zargin shi da shi ko kuwa
to waye sani Allah kadai ya sani wallahi sai su wadanda wannan bai shafa da wadanda suke zargin sa da kuma shi kansa
kuma in ka duba zaka ga ba da za a yi mata 1 2 3 har 50 da wani abu ko
tabbato su ce mutun yayi abu guda
su ce mutun yayi abu guda
akwai dai wani abu dai dake faruwa Allah ubangiji ya kare mu
amin Allah sa mu gama lafiya
amin su mama Halima kin san wannan waka da take yi yanzu kuwa
bari mu ji ta and I keep on turning and I did not gonna keep on earning wow I said don't think we gonna keep on turning and you know sister that to Babylon and burning gonna burning 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 yeah you know signal the beat, something that says, you know, sitting at yau ka sa mushi Alhaji Muhammadu tsalle.
Ah, to zan sa shi tsalle dai Halima. Bari mu rufe da wakar sa. Wannan wakar Euro ce Babylon Banner. Amma bari mu rufe da wakar Mama Ado, wato wakar nan ta Bob Marley ta Wo. Masu sauraro, a huta lafiya.
Inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. This a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain in but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa.
Madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau, yanzu dai ga takaitattun labaran duniya.
Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce har yanzu fa ba a kammala yunkurin da duniya take yi na hana 'yan ta'adda da wasu amfani da makaman nukiliya ba, da yake jawabi wajen kammala taron kolin tsaron makaman nukiliya nan birnin Washington DC jiya Juma'a. Shugaba Obama ya ce shugabannin kasashe sun samu ci gaba sosai cikin shekaru 6 da suka shige wajen rage yawan makaman nukiliya da wasu kasashe suka jibge. Wani jami'in Amurka ya faɗa a jiya Juma'a cewa harin jirgin saman yaƙi da babu matuƙi a ciki a ƙasar Somalia ya kashe wani babban wakilin ƙungiyar Al-Shabab mai suna Hassan Al-Lihore. Jama'an ƙasar Somalia sun ce shi wannan mutumin da aka kashe shi ne ke jagorancin makisan ƙungiyar Al-Shabab. A bara, gwamnatin Somalia ta sa sunansa cikin jerin wakilan ƙungiyar Al-Shabab 12 da ake neman ruwa a jallo, domin suna da hannu wajen kai munanan hare-hare a birnin Mogadishu. Jiya Juma'a, shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya nemi gafarar 'yan ƙasarsa saboda ya kashe fiye da dala miliyan 20 na kuɗin jama'a wajen gyara gidansa, to amma kuma bai yi tayin zai sauka daga kan ragaman mulki kamar yadda wasu suka yi hasashe ba. Shugaban ya nemi gafara a jawabin da ya gabatar ta gidajen talabijin na ƙasar. Ya ce shi bai aikata wani laifi ba da ya amfani da kuɗin jama'a domin yin gyare-gyare a gidansa. Ya ce yana son ya jaddada cewa shi bai keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasa ko da saninsa ko kuma da gangan ba. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon da ya gabatar masa da shawara ko kuma zaben tura 'yan sandan majalisar zuwa ƙasar Burundi domin nazarin matakan tsaro a ƙasar bayan da aka shafe shekara guda ana fama da tarzoman siyasa a ƙasar.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin, kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.